wannan yarjejeniya ta tsakanin kasar Niger da kungiyar tarayyar Turai wani bangare ne na alƙawuran da aka dauka a yayin taron zaburar da masu hannu da shuni wanda shugaba Mohamed Bazoum ya jagoranta a watan Satumban da ya gabata a birnin New York dabara da babban taron majalisar ɗinkin duniya da nufin tattara kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen inganta sha'anin ilimi a wannan ƙasa biliyan 9.8 wato miliyan 9,800 na kuɗaɗen sefa ne kungiyar ta EU ta amince ta bayar domin kula da sha'anin ilimi. Salvador Pinto shine jagoran tawagar kungiyar EU a nan Niger.
En finançant ce fonds commun, les États membres manifestent leur soutien et leur confiance au gouvernement nigérien.
Yace daukar nauyin waɗannan kuɗaɗe a asusun gudanar da sha'anin ilimi na bai daya wato Fonds Commun pour l'Education. Wata alama ce da ke fayyace yardar da kasashe mambobin kungiyar ke baiwa gwamnatin Niger a sabon tsarin fasalta sha'anin ilimi da ta bullo da shi.
Il vise la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'éducation et de formation.
Gwamnatin Niger ta kudiri aniyar saka wannan tallafi a babban shirinta na inganta sha'anin ilimi daga shekarar 2023 zuwa 2028, abinda zai bada damar samar da ƙarin guraben karatu da samun horo ga yara akalla 200,000 a kowace shekara. Kamar yadda ministan kudin kasa Dr. Ahmed Jidoud ke karin bayani.
Le programme de renaissance 3 de son excellence monsieur Mohamed Bazoum.
Yana cewa ilimi na daga cikin muhimman ayyukan da shugaban kasa Mohamed Bazoum ke baiwa fifiko. Kasancewar sa wani gimshikin samar da nagartattun ma'aikata sannan kuma wani bangare na samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma.
L'offre d'éducation au Niger.
Kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi sun yi farin ciki da samun wannan tallafi. Koda yake kuma akwai wani hanzari ba gudu ba, in ji shugaban kungiyar Ranjet Usman Dambaji.
Wani abu ya yi kyau, ya yi kyau, mun shi shina ma shugaban ƙasa, mun shi shina ma kungiyar tarayyar Turai. Amma abin da ya yi kyau a gare mu yau, ya kamata mu taimaka ma kanmu, mu ba da kuɗaɗe da kanmu don mu ci gaba da kanmu. Wannan kuɗin na tarbiyyar Turai muna iya samun su a Niger, a wani lanhu ko amini gidauniya ko ta wasu masu hannu shuni ko makawahi na gwamnati ko kuma masu zaman kansu.
Kwararre a sha'anin karantarwa bugo da ƙari tsohon sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinani Isu Arzika ya gargaɗi mahukunta su fake waɗannan kuɗaɗe don ganin an yi aiki da su a hanyar da ta dace.
Yau lalle masu hannu da shuni sun ba shugaban ƙasa amana, so da yadda niyyar shi ta cewa shi burin shi ga ya ta da lakwal. To ai gwada ana suka dai in sun koyi zuba kuɗin sun ka ga abin ya tsaya bakin guri bai tabbata ba. To ka za ka iske su ma sun fara riƙe hannunsu. To a tsaya diwa an ce kuɗin cikin Fonds Commun za a sa su. In an sa Fonds Commun ɗin abin da shi asa ido dala in ta hoto a bita a ga ina ta tafi iske ta can da an ka aikata. Ko kuwa an hwahwashe ta ko wani ya ɗibi rabon shi.
Jihohin Yamai da Maraɗi da Agadez ne za su ci moriyar wannan tallafi da ake sa ran fara zartar da shi a shekarar da ke tafe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.